DG Cough 014.
Digital Computer.
Showcase. Mixed by Rafigu.
Da 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 da
tell the truth.
Thank you.
Thank you. things I don't remember. Just make my actions meaningless.
Thank you.
14.
Digital Gewitter.
Showcase.
Thank you.
is a way to turn on, tune in, and drop out.
Sound you belong. Why does it have to be in this way?
F014. Digital Computer. Showcase.
I'm here.